Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.
Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia.
Shugaban Amurka Joe Biden kenan a jiya Alhamis yake bayyana ƙarin takunkumi akan Russia bayan da ta kai mamaya ƙasar Ukraine da sanyin safiyar ranar Alhamis. Yau batun da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali akai kenan, inda har ila yau zamu ji abin da masu fashin baki ke cewa kan wannan dambarwa. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da saka wasu sabbin takunkumi akan Russia bayan mamayar da shugaba Vladimir Putin ya kai da sanyin safiyar jiya Alhamis akan Ukraine din da ke makwabtaka da Russia.
Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and
Biden kenan yake cewa Putin ne ya zabi shiga wannan yaki da kansa, saboda haka shi da kasarsa za su girbi abin da suka shuka. A yau ina mai sanar da ƙarin takunkumai masu tsauri tare da takaita abin da za a iya shiga da shi cikin Russia. Hakan zai haifar da mummunan tasiri akan tattalin arzikin Russia a yanzu da kuma nan gaba. Muna sane muka tsara waɗannan takunkumai don su takura Russia na wani tsawon lokaci, ta yadda a gefe guda kuma ba za su tsawwala wa Amurka da ƙawayenmu ba.
And to minimize the impact on the United States and our allies.
To waɗannan sabbin takunkumi sun hada da wasu bankunan Russia da wasu mashahuran mutane da kuma wasu bangarorin da suka shafi ayyukan samar da fasahohin zamani. Ko da yake shugaba Biden ya ce Amurkawa za su danji hucin wannan takunkumi a fannin sayan man fetur, saboda farashin sa da ya tashi a kasuwar duniya sanadiyar mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Amma ya ƙara da cewa bai kamata wannan takala fada da Russia ta yi a bar shi ya tafi salin alin ba, domin a kodayaushe Amurka na goyon bayan 'yancin walwala ne. Wani abu da duniya ta zuba ido ta gani shine ko Amurka za ta tura dakaranta zuwa Ukraine din don taimaka mata. Sai dai yayin wani jawabi da yawa Amurkawa a jiya Alhamis, Biden ya ce gwamnatinsa ba ta da shirin tura dakarun ƙasar zuwa cikin Ukraine, amma kuma ya yi alƙawarin cewa dakarun na Amurka za su mara wa sojojin NATO baya idan har mamayar ta Putin ta wuce Ukraine ta hada da ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO 30.
And now I'm authorizing additional US force capabilities to the
Biden yake na bada umarnin tura ƙarin dakaru zuwa Jamus a wani mataki da NATO ke shirin ɗauka, ciki har da wasu dakarun Amurka da hukumar tsaron ƙasar ta saka su cikin shirin katta kwana a yan makonnin da suka gabata. Shugaba Biden ya ƙara da cewa akwai yiwuwar matakin da za su ɗauka nan gaba zai hada har da saka takunkumi akan kadarorin Putin idan har mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta faɗaɗa. Da dai safiyar ranar Alhamis Putin ya kai mamaya cikin ƙasar ta Ukraine, lamarin da rabon da aka irinsa tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu, inda dakarun Russia suka farwa na Ukraine a gabashin ƙasar da ake takaddama, da kuma wasu muhimman biranen ƙasa ciki har da babban birnin ƙasar. Shi dai Putin ya ayyana lamarin a matsayin matakin kwance ɗamarar Ukraine, wacce a da ta kasance mamba tsohuwar tarayyar Soviet, amma ta sami yanci a shekarar 1991, matakin da ya janyo kakkausar suka daga sassa na duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Tarayyar Turai da wasu shugabannin duniya masu fada'aji suka yi tur da lamarin. A wata hira da suka yi ta wayar tarho Dr. Nasir Ɗanmawa, ɗan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka, wanda ke sharhi kan al'amuran da suka shafi siyasar duniya, ya yi wa abokin aiki na Sir Phil Hashin Gumil ƙarin haske kan yadda yake kallon wannan dambarwa.
Ita Russia har yanzu suna kallon Ukraine a matsayin wani ɓangare na ƙasar ta da ya ɓalle. Sunanta na ainihin Ukraine abinda ke nuni da Russia ce, kuma na ɓangare ne na ƙarƙashin haka. So, tun wannan rugujewa tun lokacin da tarayyar ta Russia ta rugujewa Ukraine ta samu ɓallewa, tun sannan abin da ya musu ainihin Russia da ake ba.
Wato, tun rugujewa Soviet Union kenan wannan ƙungiya ta Soviet Union.
Tun wannan rugu gujewa embassy abin da ya mara shi dadi musamman shi Vladimir Putin inda abin ya karbata musu sunan shi ne shi ne lokacin da yayin suna son shiga cikin ajanna wannan kungiyar
tsaro ta NATO
to akan wannan shi kasance sunan shi kusur gane idan aka ce aka sasu wato an kawo musu faɗa haka ban gida ne gaskiya a halin yanzu ita Russia da kuma shi Vladimir Putin sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amerika kamar ringar da sun sake su a karangaren bakin shi wannan matakin da dauka na yin sojoji a bangaren da suke neman wariya daga Ukraine so ai abin da ya nuna ya ce wai ya sa su ne don tsaron kariya ta waɗannan mayakan daga sojojin Ukraine
to sai dai ya ce irin tashi mahangar bai yi tsammanin wannan takaddama za ta kai ga yakin duniya na uku ba
eh to bai yi tsammani zai kai wannan ba don ko shi kan shi Vladimir Putin ba wai yana so a yi yaki ne tsakanin shi da waɗannan kasashe ba amma yana so ya nuna ƙarfin shi ne a wannan yankin da kuma sauran kasashen da ke cikin NATO bai nuna musu cewa yana da hakin hudaci
masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka nan makon sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da Dr. Nasir Damuwa da kuka ji muke sa ƙarshe sai Julie Levis Gresham da ta hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu